This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na safiyar yau Laraba, 25 ga watan Satumban 2024. Fatan kun waye gari lafiya. Kafin ku jawo wanda muke tafa da su da farko ga kanin labaran.
Shugaba Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na ƙarshe a zauren babban taron Majalisar Dinkin Duniya wajen yin kira da a samar da zaman lafiya a ƙasar Lebanon da kuma kawo ƙarshen rikici a Gaza. Jiya Talata, Isra'ila ta ƙara yin lugudan wuta akan mayakan ƙungiyar Hezbollah da take ta'auna su a ƙasar Lebanon. Jami'an Ukraine sun faɗa cewa hare-haren Rasha na ranar Talata a birnin Kharkiv na arewa maso gabashin Ukraine ya kashe mutum uku tare da jikkata fiye da 30.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma, yayin da ake ci gaba da zaman babban zauren Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York, inda ɗaruruwan shugabannin ƙasashen duniya suke halarta, za a ji bayani a game da muhimman jawaban da aka gudanar a wuni na biyu na zaman zauren majalisar na 79.
Akwai jawabin mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima wanda ya ce ga dukkan alamu Majalisar Dinkin Duniya kanta tana fuskantar barazana saboda muradun wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma na wasu ƙasashe da ke cin karo da muradun Majalisar Dinkin Duniya ɗin.
Sannan a 'yan makonnin baya ne wasu jaridun Najeriya suka wallafa labarin neman barin aikin sojoji da dama wanda suka alakanta da matsalar 'yan bindigar da jajirtattun sojojin Najeriya suke ta fafatawa da su wanda yake ci yake cinyewa. Ko menene mahangar masana da masu sharhi akan al'amuran tsaro a kasar?
Mutane ba su la'akari randa mutane suka shiga wannan sojan. Kawai tunanin da ake randa suka ce a'a to mu fa mun bar soja dokan aiki ta kai ce mun kai wa'annan shekarun ko 35 ko kuma 60 za mu bar gidan soja sai a ce a'a ai saboda ko lalacewa ko tabarbarewar al'amura.
Muna da ƙarin bayani a cikin shirin. Sai kuma shirin baki mai yanka wuya tare da Murtala Faruk Sanyinna, kuma a yau shirin zai tabo batun rikicin siyasar cikin gida na jam'iyyar mai ci ta APC a jihar Sokoto ne. Amma duk sai bayan mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaba Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na ƙarshe a zauren babban taron Majalisar Dinkin Duniya wajen yin kira da a samar da zaman lafiya a ƙasar Lebanon da kuma kawo ƙarshen rikici a Gaza. Al'amura biyu da masu sharhi ke ganin da wuya su faru a nan kusa.
Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible.
Duk da cewa yakin na ƙara faɗaɗa, har yanzu akwai yiwuwar a sasanta wannan rikici ta hanyar diplomasiya. Wannan ita ce hanya ɗaya tilo da za a samar da tsaro mai ɗorewa, abinda muke ta ƙoƙarin cimmawa kenan, in ji Biden yayin da yake magana kan rikicin da ke ci gaba da ruruwa tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah. Kazalika, yayin da rikicin da ke tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hamas a Gaza ya kusa cika shekara ɗaya, Biden ya buƙaci ɓangarorin da su fitar da sharuɗa na ƙarshe na yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma waɗanda aka yi garkuwa da su, wanda kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya amince da shi. Yayin jawabinsa a zauren Majalisar Dinkin Duniyar, inda ya taɓo batutuwan matsalar tsaro a ƙasashen Afirka da sauyin yanayi da kuma bayyana buƙatar samar da kujeru na dindindin ga Afirka a kwamitin sulhu na Majalisar, mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima, wanda ya wakilci shugaba Bola Tinubu, ya ce ƙasashen Afirka sun tashi tsaye wajen shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi nahiyar.
We are making concerted efforts to contain and roll back this threat.
Mun haɗa kai wajen ganin mun daƙile wannan barazana ta tsaro, babban taron da Najeriya ta jagoranta na ƙasashen Afirka don yaƙi da ayyukan ta'addanci a watan Afrilu da ya gabata ya nuna alamun ne da za a samu nasara a yaƙin da ake yi da ta'addanci. Yayin da babban taron na Majalisar Dinkin Duniya ke gudana, Isra'ila ta ƙara yin lugudan wuta akan mayakan ƙungiyar Hezbollah da take ta'auna su a ƙasar Lebanon ranar Talata, inda adadin waɗanda suka mutu a hare-haren ta sama tun daga ranar Litinin da ta wuce ya ƙaru zuwa 564, yayin da wasu 1,335 suka jikkata. A jumlance, Isra'ila ta ce ta kai hare-haren wurare 1,600, inda jami'an kiwon lafiya na Lebanon suka ce an kashe yara 50 a wurare daban-daban tare da mata akalla 94. Rundunar sojin Isra'ila ta ce har-haren da ta kai a ranar Talata ya shafi wurare da dama da ta auna na kungiyar Hezbollah, ciki har da mayakan da ke da hannu wajen harba rokoki da dama a arewacin Isra'ila. Isra'ila ta ce daga cikin har-haren da ta kai a yankunan kudancin birnin Beirut ya kashe Ibrahim Muhammad Kobisi, wanda Isra'ila ta bayyana a matsayin babban kwamandan sojin Hezbollah da ke sa ido kan tsarin makamai masu linzami na Hezbollah. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun faɗa cewa har-harar Rasha na ranar Talata a birnin Kharkiv na arewa maso gabashin Ukraine ya kashe mutum uku tare da jikkata fiye da 30. Magajin garin Kharkiv Ihorov Tekhrov ya faɗa a kafar Telegram cewa an kai harin a ɓangaren birnin da jama'a suka fi yawa. Abin da ke kewaye ya fashe a baranda ta, ɗaya daga ciki ya tsage, ɗayan kuma ya tarwatse. Akwai ƙara sosai, ina tsaye a hanya ina duba sako a wayata da ke cewa an harba roka a Lipsi, kawai sai ga shi ya faɗo mana daga Lipsi. Harin da aka kai a kan birnin na biyu mafi girma a Ukraine ya zo ne a lokacin da shugaban ƙasar Vladimir Zelensky ke Amurka, wanda ya jawabi a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da tsakar ranar Talata.
Za mu buɗe taskar hotonnin namu na yau daga nan Amurka, inda shugabannin ƙasashen duniya suke halartar zaman babban zaurin Majalisar Ɗinkin Duniya na 79. A wannan zaman na biyu da ya gudana ranar Talata, an gabatar da muhimman jawabai da suka ja hankalin mahalarta taron. Kuma akan wannan batu ne na tuntuɓi abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi Garba, wanda a halin yanzu yake birnin na New York, ta wayar tarho a game da waɗannan muhimman jawabai. Sai ya ce,
Aisha, kamar yadda in faɗa a zu lalle ko an gabatar da jawabai muhimmai kama daga na shi shugaba Joe Biden, wanda jaddada muhimmancin kawar da barazanar yaki da makamin nukiliya ta wajen aiwatar da shirin takaita yaduwar makamai, ya kuma jaddada buƙatar wato a kare ƙasar Ukraine daga Rasha, da kuma shi wannan batu na yaki da dumamar yanayi da aka ce lalle na barazana ga rayuwar duniya ma baki daya. Sannan kuma akwai jawabin mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima wanda ya ce ga dukkan alamu Majalisar Ɗinkin Duniya kanta tana fuskantar barazana saboda muradun wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma na wasu ƙasashe da ke cin karo da muradun Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin. Sannan ya ce ya kamata a faɗaɗa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a baiwa Afirka irin damar da ta dace da ita ko kucacantar da take da shi a nan Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin. Wasu ma na ganin kamar ƙoƙari yake ya gabatar da buƙatar Najeriya ta samu kujera ta dindindin ko wani abu mai kama da haka. Sannan kuma ya ce lallai dumamar yanayi na barna, kuma an ga shaidar hakan a sassan Najeriya inda aka yi ta fama da ambaliyar ruwa, musamman ma kamar yadda aka gani a birnin Maiduguri, in kin tuna mutane da yawa sun mutu an yi asarar dukiya mai yawa. Sannan kuma ya ce ya kamata duniya ta sa a kafa ƙasar Palestino a kuma kawo ƙarshen walhalun da Palestinawa ke sha. Wannan bayani da ya yi akan game da rikicin gabas ta tsakiya na ɗaya daga cikin abubuwan da lokacin da ma yi zaki ga mutane, na saboda ya yi magana mai ƙarfi sosai kan cewa lallai a kawo ƙarshen wannan rikici, sannan kuma a kafa ƙasar Palestino. Sannan kuma mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima ya jaddada muhimmancin yaƙi da ta'addanci da kuma inganta tsaro a faɗin duniya, musamman ma ƙasashe masu tasowa, kamar yadda za a ji a wannan jawabi nashi.
Insecurity is driving people into unprecedented hardship and misery that in turn affects the people's confidence in democracy. It is the duty of the international community to bring back confidence in democratic rule and constitutional order.
Kamar yadda aka ji, mataimakin shugaban Najeriya ya ce rashin tsaro na ɗaya daga cikin abubuwan da suka ruruta talauci a kasashe masu tasowa. Yace dan haka idan ana so a inganta demokradiya a kasashe masu tasowa, to lalle fa sai an inganta matakan tsaro. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Maposa shi ma jaddada wannan batu na kawo ƙarshen rikicin Palestina da Isra'ila, sannan yace ya kamata a kafa ƙasar Palestina a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin kawo ƙarshen wannan matsala ɗin. Sannan yace abin da ke faruwa da Palestinawa yayi kama da abubuwan da aka musu a Afirka ta Kudu. Shi isa su 'yan Afirka ta Kudu suke tashi haikan suke goyon bayan Palestina. Mutane basu san abin da suka gani ba, su kawai suka san abin da suka gani. Kuma lalle Palestinawa sun cancanci duniya ta tashi haikan ta taimaka musu kamar yadda yayi bayani. Sannan kuma ta bangaren taron ministocin kasashen waje da ke wannan kungiyar, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken kenan. Yauwa, shi ma dai taron dai ya fi mai da hankali na ministocin ya fi mai da hankali ne kan kare Ukraine, inda shi Blinken ya caccaki Rasha ya ce dole a kare Ukraine, ya ce dole a ɗau mataki kan haɗa kai da ƙasashen Rasha da Koriya ta Arewa da Iran ke yi, saboda ba su da kyakkyawar manufa. Abinda suke yi na iya yin illa ga duniya baki daya.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan da bayanai a game da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na 79. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu.
Iran ta ce ta yi imanin cewa sauran ma'aikatan da suka makale sakamakon fashewa a wani wajen haƙar ma'adinin coal a gabashin ƙasar sun mutu, wanda ya kai adadin waɗanda suka mutu a ibtila'in zuwa aƙalla 49. Wani jami'in agajin gaggawa na lardin Muhammad Ali Al-Kundini ya bayar da adadin waɗanda suka mutu a wani rahoto da gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya bayar a ranar Talata daga wurin haƙar ma'adinin da ke Tabas. Alƙaliman adadin masu haƙar ma'adanan da ke cikin wurin haƙar ma'adanin a lokacin sun yi ta canzawa, tambayan da aka samu sulalar iskar gas ta methane a ranar Asabar, wacce ta haddasa fashewar wani abu.
Muhammad Hafiz Babalake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Najeriya, inda ake ta fama da matsalar 'yan bindiga musamman ma a yankin arewacin kasar wanda yake karewa duk da kokarin da jami'an sojin Najeriya suke ta yi a filin daga. A 'yan makonnin baya ne wasu jaridun Najeriya suka wallafa labarin yadda wasu sojojin kasar suka nemi barin aiki bisa dalilan da suka alakanta da matsalar 'yan bindigar. Rahotanni da hukumomin tsaro suka musanta. A wata tattaunawar da na yi da Wing Commander Musa Isa Salmanu a ofishinmu a nan Amurka yayin wata ziyarar da ya kawo mana, na tambaye shi yadda ya kalli wannan al'amari.
To shi aikin soja kaman kowane aikin gwamnati ne. Akwai ran da za ka shiga aikin, akwai shekarun da za ka yi aikin, sannan akwai ran da za ka bi wannan aikin. Idan aka zo ɗaukan sojoji, akwai abin da ake ce mai intake, kaman sojoji, ƙananan sojoji wato kurata. Akwai abin da ake ce mai intake, akan ɗauki kusan daman lokaci za ki ji kusan dubu uku dubu shida depending on me ake nema a lokacin da sauransu. To ki ga mutane da suka shiga soja rana ɗaya kusan mutane a ce 2,000, mu ɗauka a 1,000 ma. Bayan shekara 35 ai rana ɗaya suka shiga aikin, saboda haka rana ɗaya za su shiga takala 35, rana ɗaya za su ce dukansu za su bari. Saboda haka mutane ba su la'akari ran da mutane suka shiga wannan soja. Kawai tunanin da ake ran da suka ce a'a to mun fa mun bar soja saboda mun bar gidan soja, dokan aiki ta kai ce mun kai wa'annan shekarun ko 35 ko kuma 60 za mu bar gidan soja, sai a ce a'a saboda ko lalacewa ko taɓarɓarewar al'amura ko kuma rashin nuna rashin jituwa ko kuma rashin jin daɗin aiki sun ce za su bar aiki. Ba haka ba ne. Lokaci ne na barin aiki, kamar yadda kowa ke barin aiki za su yi ritaya za su tafi. Kuma a kaman kowane aiki akwai wanda ba su kai wa'annan shekaru 35 ɗin ba ko kuma shekaru 60, saboda dalilika da yawa, wasu rashin lafiya, karki manta aikin soja aiki ne na mai karfi, aiki ne na mai lafiya da sauransu. Akwai wanda rashin lafiya, akwai wanda kuma wasu dalilai na iyali na da sauransu wanda dai ba za a rasa ba, ƴan adam ne, wanda su ma za su aje aikin kamun lokacin. Abinda za a lura shine cewa nawa ne mutanen da suka bari saboda wannan karewan lokacin nasu.
To idan aka ce sun bari din, wai rubutawa suka yi za su bar aiki, ba wai cewa aka yi su bar aiki lokacin aiki yayi ba.
A'a, ai shi akwai yadda ake yin komai, komai na da nashi yadda ake yin shi. Idan lokacin yayi, ka san cewa ranar 25 ga watan Yuni ka shiga aikin soja. Ranar 25 ga watan Yuni na shekaran da zaka shiga 35, sai gidan soja za su cika rubuta voluntary retirement, ko kuma kai da kanka zaka cika form. Kai da kanka zaka cika form. So wannan set din naku, za ku cika form dukanku, ku ce to gashi mun kai wannan zamu bar aikin soja. To akwai abin da ake cewa voluntary retirement. So shi voluntary retirement, kamar yadda sunan ya faɗi, shine cewa ni ne nake son na bar aikin. Saboda haka idan aka ce ba a basu rubuta wannan form din ba, kaman kuransa akai. Shi yasa za a ce a'a dukan su rubuta form sun ci.
Kamar rashin fahimta ne na tsarin aikin soja.
Aikin soja akwai wannan sosai.
Wing Commander Musa Isa Salmanu kenan a tattaunawar shi akan batutuwan tsaro a Najeriya. Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wata sabuwar baraka ta bulla a jam'iyyar APC mai mulki a jihar Sokoto, inda ta kai ga wasu jami'ai da shugabanni ajiye mukaminsu. Jama'a assalamu alaikum. A kwanan nan ne wasu wasiƙun ajiye aiki na wasu jami'an gwamnati da na jam'iyyar APC a jihar Sokoto suka yi ta zagayawa a kafafen sada zumunta, wanda ke nuni da wata babbar dambarwa da ta bulla a jam'iyyar mai mulki a jihar Sokoto. Wannan baraka ta samo asali ne sakamakon wata takaddama tsakanin bangaren gwamnan jihar mai samun goyon bayan uwar jam'iyyar ta jiha, da kuma ɗan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar Sokoto ta Gabas, Sanata Ibrahim Lamidu.
Sunana Muhammadu Umar Sallagi Gane, APC chairman Gwalba da Kwal Gwamnati. Na ɗauki wannan matakin ne duba da rashin adalcin da ake mana a zama na shugaban jam'iyyar APC, zan duk abin da ake na jam'iyyar ba za a sanar da ni kuma ba za a yi da ni ba. Da haka na ga cewa ban ga dalilin da yasa zan tsaya ba. Na tsaya neman takarar na chairman party, zan chairman na local government, aka zo ana ticket sizing ɗina cewa Lamidu ne ka Lamidu ke yi. To dai kuma za a rijin kowanne ne zai yi decision ɗin cewa bari a aje musu abubuwansu. A duk inda za a ce mutum yana shugabannin jam'iyya, ya kamata a ce ko da yana interest in shiga abu, tunda ba zaɓe an ce za a yi ba, promise an ce an kai ba, ai ya kamata a ce tunda an ce ga wanda an ka ba takara. To duk abin da biyu na jam'iyya kamata a zaman kai a zamanin shugaba, a kira ni a sadda ni cewa in zo a yi an gaza a zo a yi kaza. Wannan ba a kira ni kuma ba a sadda ni. To fa za a yi zan yi aikin kwanan shugabancin kenan.
To ko wannan yana da alaƙa da siyasa da yake ana ganin cewa kamar kuna da biyayya ga ɓangaren Sanata Lamido a cikin jam'iyyar APC?
Wato ok, akwai wannan bayan da kai na yi. Kina tambayar da kai na biyu kenan, ko da kana ina ganin zaka saki nake akwai ne tsakanin shi Sanata Ibrahim Lamidu da ainihin ita gwamnati. Mu a zamanin shugaba ai an kawo mu aka kama talla shi Ibrahim Lamidu cewa ya shi dan takara mu, haka muka shiga mulungu sako muka tallace shi. Ba ka banga dalilin da mutum wani mutum zai zo shi mu na sa mu ne kiyaye tsakanin na da shi ba. A zamanin shi na dan jam'iyya, shi dan jam'iyya ne, mu dan jam'iyya ne kuma cikin jam'iyyar APC yake. Don haka na aji ne saboda ganin cewa an ce mun Lamidu kuma Lamidu muke kuma shi zamu, kuma shi zamu. Ayyana sun kasarin cewa ya Allah yake bani mulki ga wanda su a da sulucin da su, da haka mu na cikin jami'ar APC da shi Ibrahim Sanata Lamidu, da haka mun ɗauki cewa ɗan APC na ɗan APC muke da abin da ta haifa za mu goya da mu.
Wasu majiyoyi sun shaida wa muryar Amurka cewa takaddamar ta soma ne, yayin da shi ɗan majalisar dattawan ya ƙi amincewa da kasancewa abin da suka kira ɗan amshin shatan gwamnatin jihar. Lamarin da ya sa ɓangaren na gwamnatin jiha da jam'iyyarsu ta APC suka shiga fada da sanatan, wanda aka ce yana yin gaban kansa wajen tuntuɓa da mu'amala da al'ummar mazaɓarsa. Wannan lamari ya yi kamari har ya faɗaɗa zuwa ga wasu manyan hannun damansa da ke cikin gwamnati, lamarin da ya sa su kuma suka yanke shawarar ajiye mukamansu Ghana kuma a cikin takardun ajiye ayyukan da suka gabatar sun bayyana karara cewa suna goyon bayan dan majalisar dattawan. Daga cikin waɗanda suka ajiye bukaman su akwai mai baiwa gwamnatin shawara na musamman da shugaba da sakatare na jam'iyyar ta APC a karamar hukumar mulkin Gwadabawa da daraktan kula da sha'anin mulki na karamar hukumar Tangaza da shugaban matasa na jam'iyyar a karamar hukumar Isa da dai wasu jami'an gwamnati da na jam'iyyar a matakin kananan hukumomi da ke yankin na gabashin jihar Sokoto.
Ni dai ba suka ne ba ga inda na bari na cewa ga abin da aka yi min ko abin da ya kamata aka yi. Amma kowa na faɗa ma duniya cewa ni dalili na kawai ra'ayina yayi daidai da ainihin ra'ayin shi da kuma abin da zamani ke tafiya da shi ga abin da ya shafi siyasar Najeriya. Siyasar Najeriya yanzu ta kai ga ainihin talakawa sun fara wayewa sun fara gano kamata su yi siyasa su. Shin wanda ka san su ya kamata su yi ko wanda suka so. To fatan ainihin na siyasa ta Ibrahim Lamido wanda ya fito da ita an san bako ne shi ko a ce mai amincewa ne da siyasa wanda sun gati wanda ka cewa. Amma mu a wurinmu mun doki cewa ba mu amincewa ba ne ya zan gogage. Tun da ni dai a tsayanin kwansan misali na san an fara siyasa tun sakani public lokacin su shagari ita ne wayewa da ita misali. To har za kuwa yanzu ban san wani sanata ba wanda an ka taba zaben mu ainihin Sokoto East wanda ya amfani ainihin mutanen da sun ka zabe shi wanda ya kai ga Ibrahim Lami ban san shi ba wallah. In kuma akwai shi wanda ai san abin da mutum ya fito ya wuce shi kuma abin da ya zaharance shi ga shiga fili ka nemi common man da a ce kana ayyan wanda za ka ka shigo Isa ko Goron ya ko Sabon Birni ko cikin gabacin Sokoto ga ɗaya kai hidan talaka ka ce kai talaka ne kai ordinary ka san wanda aka ce ba Lami da mai an hannu gare ka wallahi sai ya faɗa ma cewa wannan da Ubangiji Allah shi mai albarka.
Honorable Nice baka ganin kamar yanzu su wadanga mutanen da ke biyayya ga shi Lami da suka aje aikin su baka ganin kamar an ji na gana za a yi fada da gwamnati?
Eh to ai ka ga misali abinda ka haura guda ne gwamnatin ka nuna ma cewa Lami da kaka ko gwamnati ni kuma abin ne sani misali to ina adawa na san ko na san rawar da gwamnatin tatta ko kuma na san rawar da Lami da gwamnatin hali nika ji labari su eh fiction na fadin ga rawar da ainihin Lami da tatta kamar APC. To sai aka waye gari wanga akwai sato domin me su magoya baya a kowane lokaci suka haddasa bala'i tsakanin babba da babba a kasu samun zaman lafiya domin in ba haka na sun karɓi abincin su ba ya tuwa. To waɗanda ka yi wannan sana'a sun ƙirƙiro wanga al'amarin tun ana ɓoyan hankula ana cewa abin ba haka nan shi ke ba haka nan shi ke ba to gashi yanzu za ta bayyana. Tun da inda su za a waye gari wanda hawa da ORS na gwamnati na aje aiki ya ce ya bi ainihin sanata misali ya bi ainihin don gwamnatin misali wadda aka jiha misali wadda ta ba shi appointment kaga akwai magana. Kaga kenan ya haka suwa da abin da ainihin sanatan ka yi mai bisa da abin da gwamnatin ka yi.
To shin menene gaskiyar zargin rashin adalci da kuma kallon wata barazana da bangaren gwamnati da jam'iyyar suke yi wa dan majalisar dattawan Ibrahim Lamido da magoya bayansa? Isa Sadiq Acheda shi ne shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto.
Ya sanin mu ba mu da wani bangare Lamido abin da muka sani a hakori Lamido. Ibrahim Lamido ne wanda ya takara sanata kuma Allah ya bashi nasara a ƙarshen jam'iyyar APC kuma ni a zonɗi na fito sannan kowane irin goyon baya ya kamata a bashi mun bashi ya Allah ya kai shi inda suke yanzu musamman ƙananan hukumomin mu dukkan mun zaɓe shi kuma suka ya Allah ya zama santa sosai mu dan jam'iyyar APC ne kuma jam'iyyar APC ke wakilta a senate. Shi chairman na Gwadaba na jam'iyyar APC har yanzu ni ban san ya aje mukamin shi na chairman na jam'iyyar APC ba domin ni da ban takarda ba a matsayina na chairman na jam'iyya na jiha kuma ni ga social media ma da ake magana ban gani ba amma dai na sani ka sani mu jam'iyyar mu ta APC jam'iyya ce mai bin ka'ida idan har kana rike da mukami ko na jam'iyya ko na gwamnati idan za ka yi takara to akwai abin da doka ta ce shine ka aje mukamin nan kamin ka tawo kai takara sannan da ka tani da ka tambaye shi akwai lokacin da muka kira meeting na jam'iyya ba a kire shi ba sannan a matsayin shi na shugaban jam'iyya da kowane irin shugaba kamar ni kamata yayi zan mai kokarin hada kan jam'iyya ba mai kokarin kawo bangare ga jama'a ba mu wala ba mu san wani maganar Lamido ko maganar wani ba illa dai maganar jama'a muke amma dai ni a matsayina na shugaban jama'a dole mai discipline bisa ga ya tafi ya raba mana jama'a biyu ya doko bangare ya kawo yansa ga bangare shi to menene bangare a ba maganar bangare sannan in kana shugaba babu maganar ka ce wani makina ne ko wani masoyina ne dukkan wanda abiye kai ya kamata kai hakuri da shi ni dan karamin ko mulki taunu ne sannan karamin ko mulki wurin taunu no a ga lokacin da aka yi zabe kusa tana cikin karamin hukuma wadda tabba mai girma sanata Lamido kore adda bai samu ba a kananan hukumomi mu ba mu san wani bangare tsakaninmu da shi ba babu duk wani abin da activities da aka yi babu abin da zamu yi na jami'a wanda ba mu aika mishi ba babu amma dai a matsayin shi da zamanin sanata in yana da program wanda yake son yayi shi na yin abin shi mu ba mu da irin wannan dictatorship da restriction na cewa sai kai muna kaza ko sai kai kaza zaka ga mu wurin bukin shi ko kuma wasu mun durin kishi idan an gaice su akwai shamomin mu na jami'a akwai mutanen mu da yawa da yayan jami'a APC sun zo su kai cewa wannan bukin
amma su ma ana ɗaɗɗin cewa kamar sun bi shi ne
shi ne ga maka to magana an biwa tun babu wani to shi awwa is only shi kawai sanata ne zababbe apart from being sanata zababbe ni na cikin is only a member na jami'a APC member ne kawai bayan membership na APC bai da wani abu cikin jami'a APC member ne kawai an ordinary member wanda ya takara ci zabe that is all to an bi shi a matsayin wa an kabi shi
masu saurare a nan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir sai dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Mustala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To gaida Murtala, wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Sai shaga labaran a takaice. Shugaba Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na ƙarshe a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya wajen yin kira da a samar da zaman lafiya a ƙasar Lebanon da kuma kawo ƙarshen rikici a Gaza. Al'amura biyu da masu sharhi ke ganin da wuya su faru a nan kusa. Yayin da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudana, Isra'ila ta ƙara yin lugudan wuta akan mayakan ƙungiyar Hezbollah da take ta'auna su a ƙasar Lebanon a ranar Talata. Inda adadin waɗanda suka mutu a hararin ta sama tun daga ranar Litinin da ta wuce ya karu zuwa 564 yayin da wasu 1,335 suka jikkata a jumlance. Isra'ila ta ce ta kai harhar a wurare 1,600 inda jami'an kiwon lafiya na Lebanon suka ce an kashe yara 50 a wurare daban-daban tare da mata akalla 94. Jami'an Ukraine sun faɗa cewa harharar Rasha na ranar Talata a birnin Kharkiv na arewa maso gabashin Ukraine ya kashe mutum uku tare da jikata fiye da 30. Magajin garin Kharkiv, Yehov Terekhov, ya faɗa ta kafar Telegram cewa an kai harin a ɓangaren birnin da jama'a suka fi yawa. Iran ta ce ta yi imanin cewa sauran ma'aikatan da suka makale sakamakon fashewa a wani wajen haƙar ma'adanin coal a gabashin ƙasar sun mutu, wanda ya kai adadin waɗanda suka mutu a Ibtila'in zuwa aƙalla 49. Wani jami'in agajin gaggawa a lardin Muhammad Ali Al-Kundini ya bayar da adadin waɗanda suka mutu a wani rahoto da gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya bayar a ranar Talata daga wurin haƙar ma'adanin da ke Tabas. Matan kasar Afghanistan da magoya bayansu na kasa da kasa na yin kira da a saka su a cikin duk wata tattaunawa kan makomar kasar ta Afghanistan a daidai lokacin da kungiyar Taliban ke kara takura mata a kasar.
Masu sauraro da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma zuwa can an jima a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawe da ya shirya ya kuma bada umarni. Tema injiniyan mu na yanzu Mr. Jimmy Cook, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Assalamu alaikum.